إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاهد قوات الرجب هجرم أكي سلسة لقمك وزوى مدينة شكرا دبوئيل دريب إدى أربعين دبقوا A wannan masallaci mai albarka Masjid Umar bin Al-Khattab a ci gaba da karatu a littafin At-Tajrid As-Sarih Al-Hadith fi Jami' As-Sahih wanda babban malami Sheikh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya ikhtisarin shi Imam Az-Zabidi ya rasu hijira tana da shekara 913 Allah subhanahu wa ta'ala ya jiƙa shi da rahama za mu tashi kitab na 55 shine kitabul wasaya kitab din da zai bayani akan alwasaya jami'i na alwasiyatu abinda ake ce ma alwasiyatu shine isalu man wasa shay'i bi kaza al-isalu shay sadar da abu shine laraba da suke cewa wasa shay bi kaza ma'ana ya sadar da kaza zuwa ga kaza saboda al-musi mai wasiya وصل خيره خير دنياه باخر اقباب يا سالد الهير شي na duniya da karshen shi wannan shi ake ce mawsiya a shari'a wasu suna mushi tarifi da tabarru'un bi haqqin mudafin ila ma ba'da al-maut laysa bi tadbirin wala ta'liq shine yin gwaninta da wani haƙƙi da zaka sadar da za a sadar da shi bayan mutuwa ko kuma al'amru bit tasarrufi ba'da al-maut umarnin a gudanar da wani al'amari bayan mutuwar mutum awi tabarru'u bil mali ba'dahu ko kuma yin gwanin tayin alheri da dukiya bayan mutuwar mutum kamar kace inna mutu abawa na kaza kaga abun ba zai zama banashi sai bayan mutun ya mutu ko kuma yin wasiya akan gudanar da wani abu in na mutu wani ka kula min da baya na misali in na mutu a aurar da wanci in na mutu a yi kaza to wannan shi ake ce ma kenan wasiya a musulunci abu ne sananne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan wasiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutubu alaikum idha hadara ahadakum al-maut هنا الوصية كتب عليكم إذا حضر أهلكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين إما تنيابر دوكيا الوصية الوالدين والأقربين سوف هكا يوم وصية ولا أبني وندا الدين المسلم يكرا زوا غريش أكو عندما وصية تكي زمن توا واجبي كمر مصالي أكي ونين أبن كباش kaga wajibi ne kai wasiya gidana ba na bane na wane ne wajibi ne kai wasiya wane yana bi na kaza babu wani wanda ya zama sheda kaga tunda haƙƙin wani ne a wajenka wannan wasiya tana zamantawa wajibi kamar yadda zamu ji a hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma iya daga na gaba gaba abin da mutum zai yi wasiya inna mutu ga wanda zai mun wanka wanda zai mun sallah wanda zai kaza duka wannan ana buƙatar musulmi ya zamanto ya gudanar bismillahir rahmanir rahim ana abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma hakku mar'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wasiyatu maktubatun indahu wannan hadisi daga abdullahi ibn umar ɗaya daga cikin al-muktsiruna guda bakwai Abdullahi ibn Umar Allah ƙara yarda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma hakku mar'in muslim babu haƙƙi ga mutum wanda yake musulmi nan da aka ambata musulmi ba ana nihin sai musulmi bane zai wasiya zummi ma zai yi ma haƙƙo mar'in muslimin babu haƙƙi ga mutum musulmi saboda haka musulmi ne kai kuma ba wanda yake musulmi ba a riwayat Imam Muslim ma kisa sai ce ma haƙƙo mar'in yu'minu bil wasiya babu haƙƙi ga mutumin da ya imani da wasiya ya baito lailatayni ya kwana darare guda biyu a jerance kuma halin yana da aminci yana tana misali illa wasiyatu maktubatun inda face wasiyar shi tana rubuce a wajen shi arwaya ta baihaqi lailatun aw lailatayni dare ɗaya ko kuma dare biyu arwaya ta Imam an-Nasa'i ce thalathul layalin darare waɗanda suke guda uku wannan sabanin akan at-taqrib ne ma'ana kusanto da amu aqalla koda dare ɗaya koda dare biyu illa wasiyatu maktubatun inda face wasiya tana rubuce wasiyar shi a wajen shi ma'ana ya zamanto ya rubuta abinda zai zamanto yayi wasiya kai musamman in har ya zamanto aka ce haƙƙin wani ne wajen ka anan gurin ya zama wajibi kun ga wannan hadisi yana nuna wajibcin yin wasiya inda ya zama akwai haƙƙin wani abunka kamar akwai al'amarin da akwai buƙatar kai wasiya kan shi to ba ka da haƙƙi baya halitta a samu wucewar darare biyu ko uku ba tare da ka rubuta wannan wasiya din ba nan da aka ce imru'un muslim ba ana nihin banda mace ba litaghlib ne saboda ranjayar da mazaje kenan akan mata ma'ana illa wasiyatu maktubatun inda face wasiyar shi ta zamanto kenan tana rubuce tana tanade a wajen shi Imam Munziri ya ce wa lalle wannan yana karfafar ra'ayin wanda suka tsaye akan cewa yin wasiya wajibi ne sai dai nan ya shahi wanda ya zamanto akwai haƙƙin al'umma akai sako-sako da wasiya ɗaya ne daga abin da yake kawowa rikici bayan mutuwar mutum shine zaka ga wani lokaci sai a zo hatta da gurin sallah ma ana ta rikici daga inda mutum ya yi wasiya da an karanta wasiya shikenan kare wajen ma mutum wanka yi kaga ana ta shan turka-turka ko kuma kaga mutum ya mutu ya bar baya da kura akan wani al'amari wanda yake da alaka da duniya ko gudanar da wani abu an Amr ibn al-Harith khatani rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhi juwariya bint al-Harith radiyallahu ta'ala anha qalat ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mu'ti dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala amatan wala shay'an illa baghlatuhu al-bayda wa silahahu ardan ja'alaha sadaqa wannan hadisi daga Amr ibn al-Harith Amr ibn al-Harith ibn Abi Durar al-Khuzai sai ce khatami rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uwan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce al-khatami wanda yake da alaka da iyalinka bangaren baba na matarka ko kuma bangaren ma'aihiya ma'ana sirkonka wanda kenan suke da alaka da iyalinka ko mamma ko kuma ma'aihiyarta shi yasa ya ce akhi juwariya bint al-Harith dan uwan juwariya bint al-Harith ne shi wannan kenan sahabi dan uwan juwariya bint al-Harith kaga ya zama mana kamar khal kenan dan uwan ma'aihiyam dan uwan ma'aihiyam kamar yadda Abubakar Abdullah ibn Abi Daud as-Sistani a cikin manzumatul ha'iyya tashi kaga sai yake cewa yake fadin akan Muawiya sai ya ce da wanda yake khaluna Muawiya dan uwan ma'aihiyan mu Muawiya kaga tunda duk wanda yake da alaka da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'mine ne to kaga dan uwan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama khal namu saboda dan uwan ma'aihiyan mu wannan shine kenan Amr ibn al-Harith Allah ƙarin da gare shi kala yace ma tarka rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mu'ti dirhama annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo barin duniya bai bar dirhami ba wala dinara balantana a ce ya bar dinari wala abdan ma ki bai bar bawa ba wala amatan ko baiwa wala shay'an bai bar wani abu ba ma sallallahu alaihi wasallam illa baghlatuhu al-bayda fa ce alfadarashi wadda ake kira da albayda, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san yakan yi ma abubuwan amfanin shi sunaye, wasilahu da kuma makamin shi takobin shi. As-silahu shine makamin yaki, kuma ana itlaqin wannan ga takobi ma kadai. Wa ardan da kuma wata gona, ja'alha sadaqa, wadda ita kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta zamanto sarka. Ibn Tin, kamar yadda Badar dinil aini ya nakalto ce, ita ce goda ta Fadak wadda take a Khaibar, wadda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sadaqa da ita sallallahu alaihi wasallam, yayi sarka da ya sanya ta kenan sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan hadisi abin da yake korewa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar ba wani abu wanda yake na dukiya, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake dukiya shine ilimi, shine abin da yake dukiya shine ilimi, kamar yadda Abu Ishaq al-Ilbiri a cikin manzumat ta'iyya tashi yake cewa wa bainahuma bi nasl wa hay bawn sata'lamuhu idha taha qara'at, yace lalle ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan li amrika fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nasl wa hay bawn sata'lamuhu idha taha qara'at, yace ka mai da dukiya sama da ilimi saboda rashin sani, yace na rantsi da Allah ba kai ba adalci cikin hukuncin da kai, saboda tsakanin dukiya da ilimi akwai wata tazararata mai nisa, amma zaka iya sanin haka in ka karanta suratu Taha da Allah subhanahu wataala ce wala ta'jil fil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma, kace Allah ka dade ni da ilimi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ragowar annabawa ne, annabawan Allah ba a gadarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'asharal anbiya la nurus ma taraknahu sadaqa, mu jama'ar annabawa ba a gadanmu, duk abin da muka bari sadaka ne. To kaga waɗannan ababe wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Harith yace ma tarkarsu inda mauti dirhaman wala dinar, kaga wannan dan uwan matan maki sallallahu alaihi wasallam ne. Ai inda za a bibi a ce akwai gado na dukiya, dan uwan mata ai in yar koshe ta jayo zai samu wani abu. To amma kaga yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu, dirhaman wala dinar wala abdan wala ama wala shay'an illa baghalatahu al-bayda wa silahu ardan, da kuma gona wadda take ta Fadak ja'alaha sadaqa, irin asaru da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari, kamar zobe manzala sallallahu alaihi wasallam, kamar tufafin manzala sallallahu alaihi wasallam, kamar gashin ma'aki sallallahu alaihi wasallam, da sauran abubuwan kamar takalmin manzala sallallahu alaihi wasallam, waɗannan abubuwa yau da gobe yau da gobe, gudun irin abin da zai faru ga al'umma na fadawa bid'o'i da abeban da bai dace ba, duka baki ɗaya sai Allah subhanahu wataala ya sa duk sai suka zama to sun salwanta. Saboda babban manufar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine koyi da shi bin sunnar shi, aiki da abin da koyi da abin da ya bari, kaga babban abin da ya bari na Qur'ani da sunnar shi sai ya tabbata, saboda shine asali. Amma waɗancan abubuwa dama ai su wasu abubuwa ne da suke da alaka da salasantun babu Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai abin da ake buƙata mukalkale ma shi sai ya zamanto wanzaje. Amma duk waɗancan ƙarshe ma zobe manzara sallallahu alaihi wasallam da yake buga kashe da shi, ya dawo hannun sayyidina Bakar, sayyidina Umar, zaman sayyidina Usman, a zamanin khalifantar sayyidina Usman ƙarshe ƙarshe ya kubce farda bi'ir aris, aka kurashe ruwan gaba ɗaya ba a same shi ba, gaba ɗaya aka kurashe ba a same shi. To duk wani abu za ka ga sahabbai suna ta ƙoƙarin su kawar da ka al'umma ta bayi ƙarshe ma su dinga bauta ma abu. Shi yasa magare da aka yi mu bayi a da Allah subhanahu wataala ambata laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuka ta'ata ash-shajara sai da Umar sai aka tumbuke ta, dan saboda kar a je al'umma su je su maida ta zata alwatu su dinga rataye ana ta neman albarka. To wanne yasa sai suka kawar da sahabbai suka kawar da ita. Ana Abdullahi ibn Abi Aufa رضي الله تعالى عنه انه رضي الله تعالى عنهما انه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا, فقيل لا كيف كتب على الناس الوصيه او امروا بالوصيه, قال اوصى بكتاب الله. وانا حديثي دغ عبد الله بن ابي اوفى سنن القمط رضي الله تعالى عنهما قال راغش انه سئل ان تنبيه عبد الله بن ابي اوفى hal kana nabi sallallahu alaihi wasallam ausa wa annab sallam ko yayi wasiya an ce ma aisha radiyallahu ta'ala anha wa annab sallam sayyidina al wasiya tace ina yaushe ne annab sallam yayi wasiya shi da mata baina haqinati wa zaqinati tace babu wata wasiya da annab sallam ya zamanto yayi saboda haka sai an tambayi wannan sahabi hal kana nabi sallallahu alaihi wasallam wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi wasiya ko yayi wasiya fa qala sai ya ce la annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata wasiya ba kaga nan sai kore wasiya a dukkan ma'ana wasiya ta mi ta duniya ta dukiya fa qila la wasiya aka ce to kaifa kutiba ala an-nas al-wasiyatu to kuma ya aka farlanta ma mutane wasiya in har annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasiya ba to kuma ai an umarci al'umma da su yi wasiya an umarci musulmi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu qur'an to aka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce bai wasiya ba au umiru bil wasiya ko kuma ya aka umarci al'umma da wasiya ko kuma awa umiru bil wasiya a wata nusar shin ba umarci ba al'umma musulmi da yin wasiya kuma zaku ci annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasiya ba kale ci ausa bi kitabillahi annabi sallallahu alaihi wasallam kitabillahi yayi wasiya da alqur'ani littafin Allah ma'ana da ruku da shi da aiki da shi nan sai ya takaita wasiya afsa alqur'ani saboda shi ne mafi girma mafi muhimmanci cikin shi da kai bayani akan komai wanda yake tibyanan ne kulli shay kaga tun daga alqur'ani qur'anin nan kuma tare da sunna wanda ake istinbatin shi ta hanyar sunna to babu buƙatar kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance wani abu daban wama ataakum ar-rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu saboda haka wannan sai nuna wasiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine usikum bi kitabillah ina muku wasiya da littafin Allah tabassahu bihi lalle ku yi ruko da littafin Allah yace to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ausa bi kitabillah ma ce sallallahu yayi wasiya da alqur'ani wannan a dunkule saboda komai yana cikin qur'ani yayi wasiya da sunna yayi wasiya da ahlul bait kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda yake na gadirukum yace usikum bi kitabillahi wa itrati da kuma ahlul bait iyalin gidana lalle ku kula da iyalin gidana a wutar ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan tamassaku bi kitabillahi ku riko da littafin Allah subhanahu wataala hadisi na irbad ibn sari annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum amrayn lan tadullu ma in tamassaktum bihima na bar muku abubuwa guda ba za ku taba halaka ba in har kun yi ruku da wadannan kitabullahi fitrati littafin Allah iyalin gidana so shi yasa zaka ga wajen ahlus sunna duk inda aka ce ma wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma isnadin shi isnadi ne da ya biyo ta kan ahlul baiti to ahlus sunna wannan isnadin yana da bambanci da isnadin da ba shi ba inda za a ce ma ga isnadi wanda rijali nashi ahlul baiti ga isnadi wanda rijal nashi ba ahlul bait bane to wannan isnadin da yake da rijal na ahlul bait akan fifita shi akan wannan wanda ba na ahlul bait ba wannan yake nuna irin yanda ahlus sunna suke da ba da kulawa akan abin da ya shafi ahlul bait na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa shekul islam Allah ya kashe da rahama a lokacin da aka tambaye shi akan aqidar shi a mangumatul lamiya sai shekul islam yake bayani akan cewa lalle iya daga cikin aqidata yace kenan hubbus sahabat kullihum li madhhabi wa mawajjatul qurba biha atawassal kaunar sahabbai gaba ɗaya shine matafiyata kuma kaunar wanda suke ahlul bait ita nake tawassuli saboda kaunar ahlul bait ibada ce wanda bai san ba shekul islam shine sai kaji yana zance akan wai kwanaki wani wannan yake zancan wai shekul islam makiyin sayyidina ali ne nasibi ne saboda shi bai san ba shekul islam shekul islam yana da risala da ya rubuta huququl ahlul bait huququl ahlul bait tana nan matbu'a mutadawwila huququl ahlul bait ya rubuta aka huququl ahlul bait yace to mawaddatul qurba biha atawassal haka kuma kwanaki akwai wani shi ma da yake wani shirin shi a gidan radio ko hadisin mu ne ko me dai sunan kayan ba ma tsautsayi ba yaushe za a ba dan bid'a maganar hadisi ina kuma alaka tsakanin dan bid'a da binna sai rakito to kai an ce hadisin mu ne kuma ka kutsa kana kawo ni rakice rakice kaga wani irin abu kenan ana zance hadisi kuma ana ka ai inda aka ji hadisi mun me ya kamata akwai littattafa hadisi ya dauko hadisi ko cikin bukhari ko muslim ko abu da ko mota tunda magana hadisi ce yake to yaka koma duka waɗannan zai ka dinga dauko hadisi na bukhari kana kawwa kaga in ma a kullun kake yi sai kai wajen kwana 2000 sannan kuma ka dawo na muslim har rayuwar ka mata kare dukkanin tunda an hadisi ke laka da ka har rayuwar ka ta kare sai ka duka wani ba tukusu ba to amma tunda abin akwai shehun wara al-hijab kenan da wata manowa sai ka ga ba hawo magana hadisin bane yanzu an ci hadisin mu ne yau kuma sai aka hana abu da to yake zancan duka gaba ɗaya kowa ya yarda da neman albarka da asarin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya shi kadai ne saboda wabai da abin shekul islam duk a malamai da wahala kaga wanda yake taka tsantsan gaske wajen yin magana akan mas'ala wadda bai da salafi akan duk inda kaga shekul islam yayi magana to zaka ga cewa yana da magabata akai sai dai shi mutun ne mai kutsawa mai zurfin bincike akan musamman asar na magabata kamar yadda ibnu daqiq al-idi yace naga shekul islam yace rajulun ne ja'alal ulumu bayna yadayhi an san ilimin buka gaban shi kamar ne yana dibar abin da ya ga dama to in ya kutsa yana kama asar na magabata sai abin ya baka mamaki to duk yawanci in zai magana da wuya kaga yayi magana ba tare da yana da magabaci ba wanda ya gabace shi akai sai yake cewa ai babu wanda ya gabace shekul islam akan wannan duk shurahu wanda suke gaban shi to kaga wannan duka wabai ne irin iyayya da zaka samu masu kaikayi akan sunna sukan kafa buhun zuka akan malaman da suka ma sunna hidima iyayya su da malaman dan saboda hidimar da malaman suka ma sunna to kaga in ku har zaka ki malami saboda malami ya tsaya akan sunna sunnan nan kuma tsawon zala su salam ce to mutum zai shiga man adali waliy fakar azantu bil harbi shi yasa da wahala ka ga mai zagin magabata da kutsa mutuncin magabata kaga ya kai labari kalla ne a jiya da yau babu sadaka inda al-mauti babu sadaka inda al-mauti wannan babu zai bayyana mana hukunci as-sadaka inda al-mauti yin sadaka lokacin mutuwa wai mutum ne sai ya sadaka lokacin da ya zo gargaran mutuwa to shin wannan sadaka sa a karbe ta ko kuma ba fasashiya bace mutum ne rashin lahiya ta kai mai rashin lahiya sai dauki sadaka ibada to kaga anabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayu sadaqati afdalu qala an tasaddaqa wa anta sahihun harisun ta'mal al-ghina wa takhsha al-faqr wa la tumhil hatta idha balaghat al-hulqum qult li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan سيدنا ابو هريره الله قاري ده غري شي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وانا متنيا تي جماعه سس اي صدقه افضل اصدقه وتشي تي اكل مسلمي انا سان ا بنغره عباده يدنگله ابن ده يكي افضل زكا غا اكو ابو ونده يكي فاضل اكو كما افضل تو مؤمني مي وايو ينا ريبتا ايرن وان ينزو مثالي كانا ده الدعاء كاغا لا يرد دعاء بين الاذان والاقامه الدعاء تكاني كي رسل ده اقامه to he kai kokari kari bu ciwon a karama yaqulul abd min rabbi wa huwa sajid he kai kokari kari bu ciwon addu'a aqimus salah he kari bata amma bayan ka'i da sallah ka baro wadancan kaga yanzu ka bar abin da yahi ka je abin da ba shi yahi ba to duk ibadodi zamu ga akwai wanda yahi da akwai wanda aka yi akwai wanda yanzu sali muna watan rajab kaga hadisan azumin watan rajab wanda suka zo akan fadala bas inganta ba amma ga nashi a bana zai zo sha'abani shi kuma ya tabbata to kaga me wayo sai karibaci sha'abani maimakon karibaci wanda me shi hadisan bas tabbata ba akwai ta baba shin ka samu wanda babu shakka mun yarda sun yarda da ingancin hadisan shi yayi ko kuma ka dauki wanda wasu sun ce bai tabbata ba wasu su kuma suna gaza ai kaga duk musulmi me wayo yana riban ta irin wannan kawai misali ka ringa azumi ran talata da ralli da ran laraba to alhari kuma ga fadalar litin da rami shi sai ka dauki wannan kaga duka ga abin da yayi sai ga azumi ne wancan amma ai bai kai ba wannan to sai tambaya ayu sadaqati afdalu wai a sadaka wace ce tai kaga yanda sahabbai suke kokarin riba ta da rike wannan wace sadaka ta bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatul ma wace sadaka ta bi kaza sai ya ce anta saddaqa ka bada sarƙa wa anta sahihun halin kana da lahiya harisun sannan kana kwadan dukiya wa tuhibuna al-marfuban jamma kaga san dukiya dabi'a ce harisun halin duk wani rayayye wanda yake kan fitra salima in dai kana kan fitra salima to zaka ga kudi kana son su in dai kana da ba mahaukaci ba dai ba mahaukaci bane to tuhibuna al-mala shi yasa kake son su arama haka ne ai da biya ne su yin lil nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harb zalika mata'u al hayat shi yasa zaka iya samun latijan da ya kai shekara 80 ko 70 sai ka ga yana kankara wani gida abin dariya sai ka to wannan gidan karshen ta ka aida ma tana yi wa yanzu ka gani to saboda dabi'a ce ta dan adam san wannan kin yana mutun yana tsuwa abubuwa guda biyu suna zama mai sababbi zaka ga wanda suke tsuwa tsofaffi sai hima yara san kudi sai hisu kuma san duniya shi yasa zaka ga din latija sai san hisan kananan yara sai dinga ce aboki na shi fa ya ci nashi ya ida ba yake ce aboki na kana ce aboki na saboda dabara wani dade a jama ana yi to zaka ga sai hisan abin da dabi'a ce sahihun wanda da kana halalai harisun kuma kana kwadan dukiya lokacin da kake kwadan dukiya ta amara da zina kana gurin samun wadata kana gurin saboda yanzu kana mai matakin miliyan kaza ka cira da kaza ka samu miliyan guda shine zaka yi mai shago ne mai tebur da ya dan fara ba da zakka to yaka ganda alherin da yake dan matsayin shi da ya kai mataki in ya kai miliyan 100 ko kura ga yanzu zai kara to kuma sai dan tsuke saboda soke yanzu ya kai miliyan 2 to ana tahiya haka ana dan matsaya shine kenan ta amalu da khina kana gurin ka kai wani mataki daga matakai wanda yake na dukiya wa takhshal faqra kana jin tsoron talauci kar a je ka kare saboda kai ka samu kudin kaga abin kashewa ka dan dana dadin ka hi kowa kin talauci saboda ai ba dadi bane ba gaskiya a ce kana mota ka dawo tahiya kafa ko ka dawo inji ana watsa ma kura inda wani ma mai ji haushin ka zai ce a daidai kaga ana waka goge a inji kaga to da in kai je mota ga ka dawo kafa ba dadi musiba ce musiba ce ce mutu ya zama abin nan ko ka samu mulki a ce babu ko ka samu dukiya to wanda bai samu ba shi da ma ba matsala amma ka dan samu dukiya ai daga wannan haka ka samu wani matsayi dan abin nan kinan kana juya saman kujera in ka ga dama wa ne shigo an saka dai jan aikata kaza kana kallo sai ka ba da dama kana cikin sanyi mutum ya shigo in ka ga dama ka ce ma ba a shigo ba in za a yi taro da manya ku ne a kusa-kusa yanzu kawai ka zama shi kenan kai ma ka zama daga talakawa kaga ai musiba ce musiba ce musiba ce kaga in za a yi sabga a dangi duk sai an gaya ma mai kaga an gaya ka ce kaga ba haɗi ba ce wallahi manta muka yi amma dai ba wanda zai mance ko kwana za a kofa gidanka sai an jira ka an gaya maka abin wa takshal faqra lokacin da kake jin tsoron talauci talauci ba dadi Allah kare mu annan san sai ce Allah mai ya udu bika minal kufr wal faqr Allah yana neman tsarin ka daga kafirci da talauci talauci bai da dadi Allah rama mu da talauci Allah mana tsakani da talauci wa tuhil amma sai ka zama ka jinkirta hatta idza baragatul hulqum har sai lokacin da baragatul hulqum rai ta zo karankarama ta zo makoshi kulta kuma wai lokacin ka danga cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza abawa na kaza abawa na kaza wa qarikana li fulanin alhali haqiqa duke ta zama li fulanin kawani sai da ka zo ka danga cewa abawa na abawa na abawa na wani ma wasiyi ne dama wani kuma da kace aba dama Allah ya bashi inna allaha ata kulli bi haqqin haqa wa la wasiyata li waris mutum wanda dama Allah ya bashi in ka bashi ma ai labari ka ba da shi tani ma Allah ya bashi in ka ma ma mai gado wasiya ai kaga wasiya ce wadda take sha'ira ba aiki da ita mutum mai cin gado sai ka bashi tani Allah ya bashi to sai ka ce aba wani alhali shi tani ma Allah ya bashi kaga ce dan wannan ya nuna sadakar da mutum ya bada a halin mutuwa sadakar ta yi sai dai yayi ta lokacin da ba shi yahe ba yayi ta lokacin da ba shi yahe ba inda ya bada ta wanda zai bada da lahiyar shi da ƙarfin shi yahi wanda ya bada bayan kenan ya zamanto ya kai gargara kai mutumin ma da zai bayar da sadaka ko wanda zai bayar da kyauta kyautar da sai da rashin lafiya ta kai min tsanani ba amalin sai da ita ba amalin sai da ita mutum ya kai ƙarshen rashin lafiya ya dauka ce na ba wani kaza ai din ya kai yanda tabarruin shi ma ba zai tasarrufi ba a nan gurin Allah kare shi yasa ma ko mace saki to sai an bata gado ko mace saki an bata mutum ne bai da lafiya sai ya saki matar shi da ya sake ta a rashin lafiya wannan bai warke ba sai ya mutu ita kuma tuni ta yi arme gidan wani to wannan macen sai ta dawo ta ci gado batta da take tuni yanzu iya rashin lafiya kawai sai saka ta da ya saka ta ta ida idda shi bai warke ba da ta ida idda sai ta je ta armi wani kai inda ma da ta armi wancan din shi ma rashin lafiya ta kama shi sai ya saka ta shi ma kafin abin nan ya warke sai ta ida idda sai ta armi gida na uku ko ta je gida na hudu sai ta dawo duk ta ci gadon waɗannan mazajen gaba ɗin su saboda korarta ne suke dan kar ta ci gado korarta ce suke dan kar ta ci gado to duk sai ta dawo ta ci gadon su kaga kenan muna da damar da zamu alheri wanda yake afdalin alheri lokacin da ba da kuɗin in ka bada shi karo badawa kake tsoron zai tauye ma wani abu dukiyarka to wannan sarrafa ita ce tsahi babun hal yadkhulu an-nisaa aw al-wildan fi al-aqarib wai mata da iyanka suna iya shiga cikin aqarib da aka ce al-wasiyatul walidain wal aqrabina to waɗannan su ma sun shiga ciki wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anzala ma azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya sabtar da wa anzir ashiratakal aqrabina kai wa azida jama'ar ka danginka al aqrabina mafiya kusa Allah yace ya ma'shar quraish ya ku jama'ar quraish aw kalimatan nahawa ko kuma ta kalma makamanciyarta sai ta ishtaru anfusakum ku fanshi kawo nan kula uguni anku min lashiya bazan amfana muku wani abu ba gurin Allah in har ku bi Allah ba wannan hadisi iya daga hadisai waɗanda suke da tsoratarwa da razanarwa in har danya nan sassala wanda ƙaunarsu ibada ce wanda ƙaunarsu ibada ce manzala sassan zai ce ku kurkuci kanku wajen bin Allah in aka je lahira ba zan amfana muku wani abu in buku bi Allah ba ina gani ga kai ina gani da kai ya bani abdi manaf ya ku bani abdi manaf la aguni ankum min nashi'an ba zan wadatar da ku wani abu gun Allah ba ya abbas ibn abd al-muttalib la ughni anka min al-lashi'an bazan amfana ma wani abgurin Allah ba wa ya safiya am mata rasulullah sai ya safiya ir uwan ma'aihin manzalar sasar la ughni anki min al-lashi'an bazan wadatar da ke wani abu daga Allah ba wa ya fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam salima shi ita min mali la ughni anki min al-lashi'an ya fatima diyar manzalar sarki roke ni ki tambayen duk abin da kike so na dukiyata a matsayina na ma'ahin ki zan miki amma in baki ba Allah ba bazan amfana miki komai ba gurin Allah subhanahu wataala kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule ya kira jama'a quraisha gaba daya ya kebance har ya dawo karshen tuka diye shi jirin shi tsoka daga gare shi sallallahu alaihi wasallam yace salimin mali ma shi wannan cewa salimin mali ma shi yana nuna lalle uba matsayin shi na uba tsaye akan haƙƙin musamman raunana daga biyan shi kamar yara mata salimin mali ma shi ti ki roƙe da abin da kike so la uguni anki min lashiya bazan wadatar da ke wani abu daga Allah ba lamarin Allah subhanahu wataala al'amari ne wanda Allah ya halice mu dan bauta abinda zai kurkutar da mu daga gurin Allah bauta akwai waɗanda sun aihi annabawa amma suna wuta akwai waɗanda kuma annaba suka aihe su kuma suna wuta akwai waɗanda kuma sun zama mata annabawa ne kuma suna wuta dan a nuna maka al'amari Allah subhanahu wataala ba wa kasadin wa ya san ka bane ba kace ai mu kaza ko babana malami ne ko muna da kaza ko ni sharifi ne to karshen dai sharifta karshen sharifta Fatima radiyallahu ta'ala anha anan san sai ya ce salimin mali ma shi ila ughni anki min lillahi shay kunga kenan alaƙan mu da Allah bautar Allah mu bauta ma Allah daidai da yanda Allah yake so ya rada shi sai kuma mu samu amfani da kuma kenan abin nan na muzara sallallahu alaihi wasallam manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim amma inda waɗancan basu bi Allah ba to kaga alaƙar su ba zai amfana da su ba ina Abu Lahab yake da gashi dai akan karanta sura su kudun tabbas yada Abu Lahab wata shi yasa wani yake cewa alun nabi hum atba'u millatihi min al-a'rib was-sudan wal-ajam law lam yakun aluhu illa qarabatu sallal musalli ala taghi Abu Lahab yace ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi wanda babban kune ko larabawa ne yace kai inda alayen shi ahlul bayt wanda suke makusantan shi to ai mai salati da salatin nashi ma yayi ga Abu Lahab tunda Abu Lahab kaga yana daga Banu Hashim kenan imani shine kan gaba akan al'amari wanda yake na lahira babun wa malil wa ma للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر أمالته وأن باب زي بينا منا أبندا يجي هلدا للوصي أن يعمل في مال اليتيم وأن أكما وصي أو ترك دوك مرايا وما يأكل منه أبندا زي بقدر أمالته كيني أكما فوصي دوك مرايا تشون وأن دوك يا يكما تكي أتكينا هلدا كتي kaga in talakka ne fa li aqul bil ma'ruf yace tare da kyautatawa in kana da wadata ka kame an baka dukiyar maraya ka juya mushi amma kai mai kudi ne to sababin wahalar da kake ma duke shi sai Allah ya mata ka albarka in kuma talakka ne gurgudan wahalarka kar ka handame ta ya zaman to kenan ka cinye ta an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna umar tasaddaqa bi mali lahu ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala yuqala lahu صمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصلي لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقه ذلك في سبيل الله دقى عمر الله قال دقى ابن عمر أن عمر tasaddaqa bi malin lahu sayyidina umar yayin sadaka da wata duke shi ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da nagari abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu shine yake bada labari a yau zaka ga da koi biyan da ma wasu so iyan su sun ga sadaka kamar gani yake wai in baban shi yana sadaka na alheri kamar yana rage mai dukiya sai gashi baban shi yana alheri to wanda yake ma alheri ma ya dinga jahaushin su ana mushi matsala kenan kamar ana sassake mushi abu to yace kana yuqalu lahu samghun ana ce maka samghun wa kana nakhlan ya kasance da bine ne ma'ana wannan wata gona ce daga gonaki na Khaybar amma a hoton wajejen Madina wa kana nakhlan wasu da bine ne a garkai فقال عمر سي عمر يا رسول الله ان استفدت مالا ناسا مو فائدر دوكيا kaga masu bayarwa Allah yana ba su wa indi nafisun amma kauje na dukiya ce mai kima lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa huwa indi nafisun dukiya ce mai kima a waje na mana baba tana da kima waje na faratu an atasaddaqa bihi sai nake nufin in ba da sadaka فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كي سرق على أصل انت ونا ينا نونا منا كودا كان دوكي هزاك الخير ينا دكو نيمان شاورا دا تنبيع أهل الإلم سي أصا أفيق عندي داك ونغا أن يزنجن أبن ديكي أفضل دكومون ديكي مفضولي دكوم الفاضل أكوي أبن ذاك أبن ميكو أكوي أن ديكي كو أكوي أن ديكي شكو تونك تنبيع سي أكي أمك amma kawo ka tsara ko inda ya tsara ya gina masallacin shi duba gurin da ya ga dama yayi masallacin shi inda ya ga dama yayi dai abin da yake so to kaga wannan inda zaka nemi shawara za a iya ce maka maimakin kai kaza ikaza maimakon kaza ikaza kaza kaza duka ba ayyuka kofofi na alkhairi suna da yawa to yin shawara da ahlul ilmi yana da kyau a bangaren abin da ya shafi ibada tasaddaqa bi asali yace kai sadaka ka sanya shi ma'ana waqafi la yubabu wala yuhab ba za a saida ba ba za a ba wani ba wala yurasu kuma ba za a gada ba walakin yunfaqu samaru sai dai za a dinga ciyar da amfanin da ya samar kina a bar shi a matsayin wakafi, kago ne yana nuna fadalar wakafi. Wakafi ka ce wannan gidan duk dangi na wanda ya rasa gurin zama zo tsugunta ciki, wannan gidan a dinga amsa kudin haya, a bude akwanta a dinga ajiya a ƴan uwana duk wanda aka kai likita ko kuma yanka za dauka ciki. Kaga misali ana tara ana tara, sai wannan abin da kace shi za a yi ma misali. Saboda haka kenan layo layo ba uwa shi kuma wakafi ba sai da shi ba a ba wani kyauta. Mafi yawa mu yau zaka ga mutane su damu da lamarin wakafi, har ma za ka yanda za ka iya samun wakafin ma yau ne sai gurin wani shi ba gudana. Yanzu misali wannan Qur'anin an ce Qur'ani ne wakafi, layu ba'u wa layu habu, kaza an rubuta an ce wakafi ne haramun a sai da shi. Ko wani ya zo wai zai raba Qur'ani sai zo sai wannan wanda aka ce haramun ba wannan shi, wanda wani barawo ne ka sai da shi kuma wai wannan wai shi zai saya. Kamar yanzu ka sai abin sa hilin sata hilin kwace ka saya kai masallaci, ka dauki misali. To wannan Qur'ani an ce ma wakafi ne, wani ne ya saya, amma kaddara kai yayi ka zo ka sai Qur'ananka, sai ka ce mallan je ka sai ka raba wannan Qur'ana, kawai sai kai Qur'anan kuma sai sai da zaka ji dadi, sai wani ya saya kuma shi ma yaje ya raba. To ya zaka yi wakafi da abin da tuni wani yayi wakafi da shi? Wani ne aka ba container guda kawai sai juyi akala abin ya kai sai da kai kuma kaga abin nan gashi an ma rubuta a shike wai he ka saya kai ma wai zaka raba. To kaga kamar akwai taimakawa cikin yin abin nan. Wala yurasu wala yunfaqu samaru, sai dai ana sadaka da samar abin da ya samar, ƴaƴan itacen in ƴaƴan itace ne, in kuma gidan haya ne za fa tasaddaqa bihi Umar, sai sayyidina Umar ya sadaka da shi. Fa sadaqatu zalika fi sabilillah, wannan sadaka ta shi sai sanya shi ya zaman to fi sabilillah, ma'ana abu ne da za a sa dan tahiyar da addinin Allah subhanahu wataala, wa fi riqabi, da kuma a dinga amfani da kudin wajen sayowa bayi a yantar wal masaki, kuma a dinga sarrafa kudin wajen taimaka wa miskine, wa taif, da kuma baki, wa ibn sabili, da kuma yan bulaguran da guzurin su ya tsinke, wa lidil qurba, da kuma ma'abuta kusanci. Irin wannan zaka ga yawa da kai masu wannan kokarin, in ka je irin su agaris sai a ce ma ga gidan alajuwani, ga gidan alai, duk wanda ya je gidan baki ne an yi shi, gidan wani ga gidan baki, ko duk inda bakon ya zo shi can ne za a ce an sa masu kulawa a samar da abinci a samar da abubuwan da za a bukata, kai akalla ko ba abinci a ce gidan baki ne da kwai banda kai misali, da gurin kwana misali, an danyo su shaguna su suke kula da na, an dauki ma'aikatan da za su wanke banɗaki da share gidan, ko da ma mutumin din ya zo bakon shi zai zo da bargon shi da tabarmar shi, ai da mutunci da dadi mutum ya zo ne ya yi wanka ya shiga banɗaki ya kwana cikin aminci ya fita ya kai shi, ai da dadi. To ire-iren waɗannan gidaje yana da kyau ya zama ana sawa lidin kurba, da kuma ma'abuta kusanci, wala junaha kina ma'adil kurba wanda suke kina ƴan uwan shi na baba ko na uwa, wala junaha alaman waliya babu lahi alaman waliya, ga wanda yake shaguranta wannan wakafi an yi akula minhu bil ma'ruf. Yanzu kamar misali sai aka gina masallaci da makaranta sai aka yi shaguna, to ba wai ana nihin duk kuɗin da ya samu, ka sa akwai su ƴan karfa-karfa da ƴan baƙin ciki da ƴan hasada wanda su sun tsani su ga wani limami yana cin sukuna. Wallahi in masallaci ne makaranta kawai ka ga sai su yi karfa-karfa, su ne ƴan kwamiti, shi duk abin da za a tara shi limamin ko lada ne, ba su abin da za a bashi, amma ce ni a to wanda za ka ba su can ba mutane ba ne, in kwana za ka ɗauka ka ba wani sai ka kalli shi limamin yana da bukata, shi lada ne yana da bukata, ai min babu aula wanda za a ba a cikin wakafi wanda suke kula da abu. Amma za ku dinga tattara kuɗi misali a tattara kuɗi, ga wanda ya tattara kuma shi ma mabukaci ne, kuma a je ana neman wani mabukaci, wani mabukaci kake nema, to kaga wannan kuskure ne. Saboda haka in an yi wakafi mai kula da wakafi babu lahi ya ci kuma halaka malaka ya ci, nasi ne wani hadisi kaka ɗauka wai a ce ko an biya ka ladanka. Shagunan da aka ma makaranta aka ma masallaci babu lahi ga man waliya hame jibita, kai zaka dinga tattaro kuɗin haya to kai me daddaro kudin haya ka a ce kai dan Allah idan Allah zakai amma a baka mahallau kai ma kana daga wanda ya cancanta halaka malaka an ya kula minhu bil ma'ruf yace tare da kyautatawa aw yuqila sadiqahu ko ma ka ciyar abokinka bako ne ma kai a cikin shi ma sai ka bashi ghayra mutamawwilin bihi amma ba ka mai da shi ba dukiya na ɗiyan karshe ko kinka kowa zai iya amfana amma ba ka mai da nako bane ba in ba wancan ma sai wancan duk wanda zai amfana da abun to kawai dukiyar ka ce kai shikenan ka samu naka kai abin a wannan kuma shine kuskure wannan ya nuna mana fadalan da waqafi yake sannan kuma masu kula da auqafu akwai abin da za a dauka a basu bale yanzu kamar khairiya khairiya dan kana jagorantar lamarin marayi ana ma albashi ba nuna bakar da dace saboda babu lahi kamar waliyahu mai shibitan waqafi an yuqala minhu bil ma'ruf babu qawli llahi ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira wannan babu zai bayyana mana cewa masu cin dukiyar marayi wuta barbar suke ci na Na'am. 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 Ya suka da fawa ko kuma shi baka misali wannan abu yana kama da yin wasu wasu da cikin Na'am. A halin shi wanda aka yi kawo ka suna da wata fawa Na'am. A lokacin in ya zamanto an sa waqafi shi waqafi ba wai abu bane wanda yake gado asali baya daga cikin gado abinda uwa diya suke da daman su ce kaza dukiyar aka bar musu ta gado ita ce ta su amma shi waqafi tun a tarihi ma aka ce wani abu ne da aka yi tabarru bayan mutuwa wasiya aful ba na waqafi ba saboda haka abinda mutum ya zamanto ya bada shi a matsayin waqafi ku diyan mutumin jinin mutumin ba ku da wata alaka ku ce abin babanmu ne Allah ya ba to dan me za ku dawo kamar dun ragowar mutane ku ci in an ma wani wasiya an ce wannan makarantar ko wannan kaza hannun wane yake to ku wadancan ɗiyan mutumin ba ku da alaka da wannan ba ruwan ku bane a nan gurin shi wanda aka ma shi ne zai zo da committee da aka yi in canza za in me in ana kan ka'ida kuma ba buƙatar a cire mutumin da aka ba in dai yana kai sai in mutumin ya safka daga kan abu to ashe ne nan gurin wakilan da aka wakilta su kuma su zo su yi magana amma ba wai zancen diya ba su dawo su dinga bibiya wannan kana samu hatta daga manyan wanda suke manyan malamai kuma ai ba Allah bane ba ake ima mafiya zaka ga duniya ce ake ima ko ana sa ayi kaza ko an ga ana samun kuɗi wane ne yana samu waye ya samu daukaka duk wannan abin ne fa duk ka je ka zo zaka ga koda sun ki fadi sai kaga akwai na na shega albani Allah ya shi da rama ba sai suka wuce suna zance abubuwan da ake samu ba kaga duk wannan ne to kaga abin kumiya ne kai da zaka ma ma'ayinka sai ma'ayinka yi abin shi kuma ka dawo kana ta kawuwa cikas duk gurin da aka sa wani wani aka ba ma'ayinku ya yarda to a ka'ida ta amana yana daga biyayyar uwaye bayan sun mutu shine sadar ma ahlul abi in dai ma'aihinka shi ya damka a hannun waɗannan mutane to abin da ya kamata an ga sun yi ba daidai ba sai a ba su shawara amma kawar da su kamar saba ma su uwaye ne sannan kuma ga duk wanda yake mu'amala da gurare na addini zai ga masallaci ko makaranta cirewa mai wakilta a kawo wani yana watsa abu cirewa mai wakilta kalla ne kaga wata makaranta ko masallaci an kwabe wani ba tare da wani dalili ba an kawo ne sai kaga abin da ya watsi ya tarwatse gaba da to ina amfanin wannan abin kuma alhali duka ababe ne wanda ba wai Allah bane ake kallo ciki Allah gyara zakatun saboda haka wannan kuskure ne waqafi ba abin gado bane ba kawai Allah ne aka ba sai dai in mutum zai waqafi yana da kyau kuma zai bada aba matsayin waqafi yana da kyau aje gaban alkali ayi takarda aje gidan sarki ko aje gaban alkali ayi takarda an ba wani absa sharda kaza kamar yadda nan gura aka absa sharda kaza matsar bai safkar ga wannan sharadin babu wani da zai zo ya kibar da shi cewa in ku ya safka sai a koma gaban alkali sai a ce to ga kaza shi alkali shine ke da dama da waɗanda aka sa a matsayin shaidu sai a canza wannan saboda me yasa sai mutane su bada guri dan Allah dan ayi makarantar addini he a maida na kwa kaji kuma inda ho matsala take tsiyar ho kuma ta ko ina ho akwai ta kai ka bada makaranta kuma an maida ma abu makarantar lakwal to kai kai da kake duke ta kace kai baka san ba amfanin lakwal ki to kun ga wannan sai a koma a je kuma nan gurin gaban hukuma sai kaga an yi abin a daidai da wannan hadisin da karantar jama sai mu yi da sashi yesu sai mu wa alaikum assalam wa rahmatullah
wannan
duka wannan haramun ne yana daga in shugaba ne yana daga shugaba al-qashu li ra'iyatihi wanda ya ha'inci talakawan shi a ba shugaba a biya raba wannan haramun ne in yi haka yana daga cikin kaba'irin zunubi kuma a ranar alkiyama zai zo da wannan abin sannan kuma zai zo tare da mari a hannun shi shine ɗaya daga cikin kaba'irin zunubi a kitabul kaba'ir da muka yi mun zo da wannan al-imamul qashu li ra'iyati az-zalimu lahum sai kuma su wakilan da ake sawa su ma su zamanto sun juye a kalar abu su ma dai hakan sun aikata ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai kuma a ranar lahira za su zo da wannan abin kuma haram suka ci sun ci sata kuma iya da hadari ka ciyar da iyalinka da abin da yake haram haram kuma bata taɓa yin albarka ba saboda haka shi umjinta ma zai shafi ma addininka aƙallan ƙalla a duniya ka ɗaga ma hannu ka yi addu'a Allah ya amsa ma ayya isa masifa kuma haram tana daga abin da take hana Allah ya kyamsar addu'ar mutum mai wanda yake cin haram Allah kare saboda haka kenan hukuncin mai cin dukiyar marayi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ishtanibu sabar mubiqat yace ku nisanci zunubai guda bakwai masu halakarwa qalu ya rasulullah wa ma hunna yace wadanne ne ashirku billahi sanya kishiya ga Allah yayi ma Allah abokin tarayya wasihiru da kuma asiri sihiri dabo tsabi magani abinda da Hausa muke cewa magani ko sihiri ko asiri ko diddai hada mun gaba daya shi yake ce ma abin nan wa qatlun nafsi da kuma kisan kai allati harrama Allah illa bil haqi wa akalir riba da cin kudi da ruwa akalu malil yatim shine wahalul shay da kuma cin dukiyar maraya wa tawalli yawmal sahafi da kuma juya baya ayini na gumurzu haduwa tsakanin kafirai da musulmi wa qadful muhsanati da kuma yin yarfe ga katangaggun mata almu'minat mu'minai alghafilat wanda basu ka akaba da aikata fasikanci sai mutun ya jefe ta da cewa malalaciya ce ko ta aikata kaza ko kaza to wannan ko matar shi ce kai ko diye shi zai ke ma abin nan duka yana daga ciki inda har wanda take katangaggiya ce babu ruwanta da ka dinga jifanta da wannan iya daga cikin kaba'ir zunub Allah kare mu uban ya tabbatar mu akan daidai ya ma rayuwar mu albarka daukaka addinin musulunci da musulmi wanda musulai Allah ba su rayya wanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya kansu da rama Allah ya mana albarka ya albarkace mu cikin duk abin da ya arzuta mu da shi ya rabbal alamin ya mana albarka kasashen mu da sauran kasashe na musulmi ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kamil wajid wa baraka ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid na'am
No.